أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوم نشاطك وسجواتن ذو الحجة watana goma sha biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan hadisi na 599. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 600. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala ilhadu li lahdan wa ansibu alayya labana nasban kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Muslim. Daga Sa'd dan Abi Waqqas, yaddan Allah ta tabbata a gare shi, Sa'd dan Abi Waqqas sahabi ne mai girma mai daraja, yana cikin muhajirai na farko, yana cikin sahabbai waɗanda suka yi hijira na farko, kenan sananne ne kuma kana cikin asharatul mubashiruna bil janna. Shine ya kala yace ilhadu li lahadan, yace ko gina mani wato lahad. Dama kabari kamar yanda ya gabata kala biyu ne, akwai shakka akwai lahad. Kenan wato la shakka shine wanda ake yi a nan yankunan mu, lahad kuma wasu wanda suke kasar su take da tauri suna yin shi, shine a gina rami da zirhi sai a zo daga wato a wajen alqiblar kabari ayi caga karkata akwada ta karkata, wace ne ake ce ma lahad. Dama kalman lahad din asalin shi daga al ilhad ne, al ilhad shine al mailu karkata. To saboda wato cagar da ake yi wadda ta dan karkata daga gabacin alqibla, wato daga wajen alqibla kabari, to nan ne ake yin shi, sai ake ce mashi lahad. To duk kowanne akai yayi, sai dai wanda yake mahihici ciki shine lahad yayi, saboda shi aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wansibu alayya labana, dan haka Sa'd yake cewa shi ma ayi mashi lahad. Sannan yace wansibu alayya labana, ku kafa mani bulo nasuban kafawa, saboda idan aka yi shi dama dan hudar da aka yi nan wurin, in an zura mamacin to sai a sa birgi haka a tada, dan kohohin da suka yi saura sai a sa tsakuwa a tattoshe, daga ba sai a wato mai da kasa a rihi. To shine Sa'd yake cewa ayi mai irin wannan lahadikin, kuma a sanya mashi birgi a danne wajen hudar da aka yi. Yace kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda aka aikata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Walil Baihaqi an Jabir radiyallahu anhu nahu wa zada wa rufi'a qabruhu an al-ardi qadra shibrin wa sahih ibn Hibban. Na wato lil Baihaqi an Jabir, Baihaqi yana da wata riwaya daga Jabir yadda Allah tabbata gare shi na hawa hu kwatan kwacin wannan hadisi. Wa zada, amma Baihaqi cikin riwayar shi sai ya kara, yace wa rufi'a qabruhu anil ard, aka dago kabarin shi daga kasa kaddara shibrin, gulgudan shibiri guda, kenan gulgudan taki da yatsu guda shine shibiri, aka dago kabarin shi gulgudan shibiri. Wannan hadisin, wannan riwayar da ta zo da kari cikin riwayar Baihaqi, akwai karin fa'ida cikin ta. Shine yana nuna kenan ya kamata in an yi kabari ko shakka aka yi ko lahadi aka yi, to a bambance shi da ƙasa, saboda a gano kabari ne, kuma kabarin musulmi yana da alfarma. Wannan dagowar da ake ma kabari don a nuna cewa yana da bambanci da sauran wajaje, kuma dan duk wanda ya zo ya gano nan mutum ne ciki, kenan yana da alfarma kar ya zauna, kar ya taka shi, yana da alfarma kar ya yi kokarin gina cikin shi ko akan shi, ko ya gina da zimmai ya rihe wani. Kenan da inda aka dago shi, yanzu an nuna ma dole mai hankali cewa nan akwai mutum. Kenan ko ka zo da wani mutum sai dai ka koma wani wajen, amma nan dai ba za ka gina ba. To shi yasa aka dagowa wato gulgudan shibiri guda. Sannan kuma ya haramta a dago shi abinda ya wuce shibiri, kamar yanda wasu ɗan bid'a suke aikatawa. Wannan sabawa musulunci ne da kuma sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata makabartan musulmi ta zama ta musulmi, tana da sura irin ta kabarburan musulmi, amma wasu ƴan zakwadidi sai sun yi abin da ba haka ake yi ba. Haka wani za ka ga ya je ya yi wani daki akan kabarin wani mutum, wai abin da yake nihi shi wannan mai girma ne mai daraja, bai kamata ba a mai kabari irin na sauran mutane. Kai kana da tabbacin girman shi a wajen Allah, don haka ko kuma su zo da akwatu ko cikin akwatu ake sa mutum dai ba girmama bane haka nan don haka ba a daga kabari sama ya wuce shibiri guda da an daga ya wuce shibiri to shikenan an saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an bude kofa ta masifa domin saboda wasu jahilai za su dauka cewa wannan mutumin tunda dai ya bambanta da sauran kabarbarra to akwai falala wurin sai su dora ziyara wani ma sai dora zuwa nan da bukatocin shi wani ma sai zo yana yanke-yanke nan wurin wani ma sai zo yana roƙon Allah wajen tsammanin shi nan ne aka yi karban addu'a to duk ire-iren waɗannan abubuwan na shirka ana son a toshe wannan ohai dan haka baya dacewa a daga kabari wato sama ga shibiri daya a bar shi kamar sauran kabarbarran musulmi tsawon shi kar ya wuce shibiri guda kenan wannan hadisin ya nuna ana girmama kabari ba a barin ba abba wato shahe shi a game shi da kasa ya zama an yi libirkin shi ya zama kamar ba kabari wurin wannan ba a girmama musulmin da aka sanya ba domin ba a bambance ba wani yana iya zuwa ya gina sai ya tarda shi kaga kenan an wulakantar da shi to amma aka dago shi yanda zai bambanta da sauran wajaje duk wanda ya gani ya san kabari ne ya wadatar kari kuma akan haka ko kuma a zo a yi gini ko katanga to duka wannan ayyuka ne na jahiliya wa an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala uthman ibn maz'un wa atal qabr fa hasa alayhi thalatha hasayatin naje tara hadisin muslim ko wali muslim anhu radiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yujassas al qabr wa an yuq'ad alayhi wa an yubna alayhi wannan hadisin na wato muslim cikin shi akwai hani guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani an yujassasal qabr wato shahi kabari da farar kasa wa an yuqada alaihi ko ayi zamna akan shi wa an yubna alaihi ko ayi gini akan shi hani na farko shine an hana ayi wa kabari shahi da farar kasa ko jak kasa ko fancir ko wani abu azo ka shahi kabari yanda zaka mai kwalliya wannan an hana ba a so kabarbaran musulmi ba a masa haka ba irin na arna bane maguza wanda ba su da addini ba su da alƙibla don domin wato su maguzawa wanda ba su da addini to in aka yawaita mutuwa gidanka har talacewa maka ki saboda hidima wannan in an yi mutuwa akwai dawainiya da kashin kuɗi da suke kaga ana ta wahala ana ta dawainiya ana ta kashe kuɗaɗe saboda wasu wato al'adun su na banza kuma dole sai ka yi in aka ma mutuwa dan haka da inda aka mutum mutuwa 1 2 3 4 5 sai ga mutum wato dukiyar shi tana bada karewa saboda arnanci shi kuma musulunci babu wannan cewa don an yi mutuwa kuma shikenan ya zama wata hanya ta kashin kuɗi da nuna alfahari da nuna iyawa a ba wannan kai zaka tsaya iya abubuwan da musulunci ya tsara kuma babu wata dawainiya akan su ko dora maka azaba dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a kawata kabari ko a mai shahid da farar kasa ko wata jakkasa ko a mai duk wani abin da za a shafa mai ne zaman to kwalliya ce aka ma kabarin to wannan hadisin yayi nuni akan haramcin yin haka wa an yuqada alai haka ma an hana ayi zauna akan kabari ba a zama akan kabari kaga kabari ne gashi nan kawai sai ka zo ka aza duwawunka ka zauna baka kyauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi a cikin wani hadisi yace mutun ya zauna bisa garwashin wuta ya sale kayan shi ya kone kayan shi har ya kai ga fatar duwawun shi ya yi alheri a gare shi akan ya zauna bisa kan kabari inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan kaga ba karamin laihi bane mutun ya zo ya zauna akan kabari haka ma wa an yubna alai ayi gini akan kabari shi ma an hana mutun ya zo ya gini akan kabari a wurin yanda wasu suke yi sai su zo su yi gini wasu ma masallaci suke gina ko to yahi muni tsanani ka zo ka gina masallaci akan kabari ko ka gina wani dan daki ko ka gina wata abbuka ko wata alqubba ko kuma ka zo ka gina wata katanga daga kote sai ka rubuta wato sai ka horan shi kai wanda haka nan suke sai sai katanga kusan kabarin haka kawai sai su yi horan shi na wurin da dan shahe wurin sai a rubuta wato nan ne inda na wannan kabarin wane ne ko nan kabarin wato mai sele mer wane ne ya mutu a 1927 wannan haye gai a haye shi shekara kaza ya mutu shekara kaza sai zo ya yayi katanga ya azanan wurin to haramun ne gina katanga akan kabari haramun ne yin gini akan kabari ka tada gini akan shi jahilan da suke cewa daidai ne ba su da hujja ko kadan sai dai shubha shi kuma shubha shine a jawo aya kai dibin da gaskiya ta kuma ko kadan ayar daban zancan da ake yi daban dan baka san shubha ba shubha kenan shubha ita ce ka kawo wani abu ko wani abu wanda yayi kama da gaskiya amma kuma akwai duhu da abin bai fito ba karara to shubha kenan duk wanda suke gini kan kabari ba su da dalili ko guda amma suna da shubuhohi daga cikin shubuhohin su akwai aya cikin suratul kahf qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida yace ba ga yanan ba cikin qur'ani kaga nan wurin wai ashabul kahf ne da aka kawo kissan su bayan an gano sarkin garin wanda ya gano su lokacin da bayan hasan yi shekarun da suka yi cikin koguda da aka gano su sai aka zo ana shawara da mutanen gari da masu gari ya ya kamata a yi da waɗannan mutane an dai gano manyan waliyai kuma gashi daga suje su koma kowa sun ƙara mutuwa shikenan Allah karɓirin su to ya za a yi da su shine sai Allah ya kawo labarin tattaunawa yace sun tattauna akan me ya kamata me amma sai Allah ya gaya min magana wa majority to kuma majority fa ba abin alheri bane kai dibin dan demokarasi kullum tana daukar ra'ayin majority wannan shine musulunci a musulunci ba haka yake ba shi gaskiya yake bi ba ra'ayin majority ba haka samu majority duka sun ji akan ƙarya mutum bi sun yi tsaya akan gaskiya su ne ke akan gaskiya an canza sun buga dabara in majority ita ce alheri qur'ani ya tace walakinna aktharun nas la alamuna la yu'minuna da sauransu la aqiluna dan haka to sai alqur'ani yace qala alladhina ghalabu ala amrihim kenan majoritan ko majoritan na mutane sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida kawai masallaci ya kamata a gina bisa kan waɗannan waliyan to kuma a zahirin ayat tana nufin hada manya to in manya kuma suka hira cikin abu shi ake ko da ba daidai bane kawai sai aka ji aka gina masallaci aka to tsaya an ma ginan ko ba a gina ba qur'ani dai yace su suka hirin jayi ko wanda suka ce ayi masallaci su suka hirin jayi to nan cikin wannan aya ina alamar da take nuna daidai ne wannan aiki sai gashi Allah ya aiko mu dan aiken shi yana hana mu game da yin gini akan kabari yanzu sai ka aje maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazo kana wato shiga cikin wannan duhun da rudun wanda ita kanta aya bata ce ba a gina masallaci bisa kabari kaga wannan shubha ce wanda suke rikewa da kuma rudu sai ka samu wani ya ce ai ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an gina masallaci akan shi ai ba wani lahi bane ƙarya kake munafiki kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga yawa ya gina masallaci akan shi in baka san tarihi ba sai ka je ka bi in kuma ka sani kenan ƙarya ce kake yi da kuma kokarin ka durmayar da jahilai su bace amma wannan ba hujja bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a gina masallaci ba akan kabarin shi kowa sani a tarihi cikin ɗakin Aisha aka rihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin masallacin bai kawo nan ba daga baya ne yau da gobe rayuwa tana tahiya aka buƙaci hada da masallaci har aka shigo da wannan ciki masallacin ya shigo hakenan ba hujja ga mai hankali yazo yace a ai ga yana an gina masallaci cikin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan abubuwan guda uku dukkanin su kaba'ira ne an hana a musulunci wa an amir ibn rabi'a radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla ala uthman bin mad'un wa atal qabra fa hasa alayhi thalatha hasayat wa huwa qa'imun rawahu ad-darqutni daga amir dan rabi'a dan Allah ta tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi salla ga uthman dan mad'un Usman ibn Maz'un sahabi ne mai daraja mai girma yana cikin zababbun sahabbai yana cikin al-muhajirun na farko shine wanda wato yana cikin wanda suka rasu farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina manzon Allah ya zo Madina ba da jimawa ba Allah ya karbi ran Usman ibn Maz'un yana cikin manyan mutane masu girma a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Usman ibn Maz'un ya rasu ya ji damuwa ta wannan rasuwa hasai da manzon Allah ya hawaye yayi kuka akan mutuwar Uthman ibn Maz'un. Manzon Allah ya je ya samu gawa Uthman ibn Maz'un yayi mata bizu ya sumbace ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kanshi yayi wa Uthman ibn Maz'un sallah. Bayan ya gama yi mai sallah aka dauke shi aka je makabarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka zurehe shi manzon Allah ya sa hannuwan shi ya ebo kasa ya zuba hassa uku. Kai Uthman ya cika babban mutum. Yana da daraja saboda haka yana da matsayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan hadisin yana fada mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wato kabarin Uthman ibn Maz'un ya ebi kasa ya zuba sau uku. Kenan ciki akwai nuna mu duk mutumin da ya halarci makabarta yaga akwai damar ya kama aiki ko da da hannu ne ya ebi kasa ya zuba, to wannan wato daidai ne, kamawa ne akan wato binne wato musulmi. Don haka wannan yana cikin ayyuka na alkhairi kuma yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Daruqutni, Daruqutni ya rawaice shi. Wa an Uthman radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faragha min dafn almayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al'ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahihu al-Hakim. To kamin mu zo ga wancan hadisin, cikin wancan hadisin na Uthman ibn Maz'un, manzon Allah ya sanya makabarin Uthman alama. Kenan ba haramun bane ka sanya makabari alama don ka gane kabarin wanga kabarin uwana ne ko kabarin uwa ne ko na uba ko na aboki ko na wani makusanci. Ka sa wata alama wadda duk in ka zo ziyara makabarta za ka zo kabarin za ka gane shi. Wannan ba haramun bane. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama rihi Uthman ibn Maz'un ya samu wani dutse ya sanya a kabarin dan ya zama alama manzon Allah ya dora zuwa ziyarar shi. To sai hadisin nan na Uthman yadda Allah ta tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kasance. Mun sha karanta kana cewa kana ta'ati lid-dawami ghaliban. To in kaga kana to mahirin jayi tana zuwa ne dan ta nuna dawama, haka kenan tana nuna dorewar abu. Don haka manzon Allah ya kasance haka yake yi kullum. Idza faraga min dafn al-mayyit, idan ya gama rihe mamaci waqafa alaihi sai tsaya akan shi. Kaga tunda kana an kada masu yin zauna ko eh me aka ce idan ya gama rihe mamaci waqafa alaihi sai tsaya akan shi. Kaga wannan hadisin hujja ne akan cewa in an rihe mutum ba zazzauna ake a mai addu'a ba, ba kuma tsugunna ake ba, tsaya ake yi. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa, kuma Qur'ani ma haka ya faɗi. Wala taqum ala qabri, bai ce ba wala tajlis ala qabri. Haka wannan masu zuwa su yi rahe-rahe su yi zaune, wato ba daidai bane abin da suke, su tuba su bari su dawo su bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waqafa alaihi, sai manzon Allah ya tsaye a kan shi. Masu bin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne suke tahiyya cikin haske, duk wanda ba su ba durum-durum suke tahiyya. Ba su san inda wallahi mutum bai bin sunna sai ga yayi karatu amma kawai cikin duhu yake. Mutum sai ta karatu yana ta karatu. Yanzu in sune wasu cikin su duk sun karanta wannan hadisan, amma ga kafai kwata-kwata ba su ma gane ake rihi ba da ita. Musu yi bai tsugunan. To wa kafa yayi tsaye shine a Larabci. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka gama rihi mamaci wa kafa alaihi sai ya tsaya akan shi. Wa qala, kuma sai ya ce istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara. Was'alu lahu at-tathbita, kuma ku roƙa mashi tabbatuwa. Fa innahu al'ana yus'al, lalle shi yanzu nan za a tambaye shi. Wannan cike akwai nuna lalle ana ma mutum tambaya a kabari. Don manzo Allah ya ce lalle ne shi yanzu nan za a tambaye shi. Don haka duk wanda aka riga aka wato sanya shi cikin kabari aka rihe aka gama rihe shi, kamar yadda hadisi ya ce yana ma jin ƙarar tahiyar waɗanda suka binne shi, mala'iku guda biyu za su saukowa su zaunar da shi. In suka zaunar da shi sai su mai tambaya guda uku. Man rabbuka, waye ubangijinka? Ma dinuka, me addininka? Man nabiyyuka, waye annabinka? Wannan tambayoyin guda uku su ne za a yi wa mutum. Kuma wannan zancen da ake na in an gama a tada mutum a zaunar da shi a mai wannan tambayoyin, kar ka tsaya dan kalakato ya wahalar da kai. Domin nan ana zancen barzakhu ne. Barzakhu kuma wato lamari ne na lahira, ba lamari ne na duniya ba. Leonie zai ce to saka ka za a tada shi yaya kabare ta jima jagwalgwali da wasa da addini haka dan kalakato akwai zindikai cikin su akwai mulhidai cikin su don haka wannan lamari ne na gaibi kuma musulunci dama cikin shi akwai imani da gaibi don haka tabbas manzo Allah sallam ya tabbatar za a yi wa mutum musulmi da ma wanda ba musulmi ba tambaya a kabarin shi manzo Allah ya ce amma wanda yake mai imani ne in an mai tambaya sai ya ce wato ubangiji na shine Allah addini na shine musulunci annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ya gama fadin haka sai a samu wani mai yekuwa ya ce lalle wannan bawan Allah ya faɗi gaskiya kuma shin huda daga cikin shinhuda aljanna daga nan dada za a buɗe kike mai wato koha daga cikin kohohin aljanna rahama da alkhairi da ni'imomin aljanna su dora kawowa a gare shi kuma za a yalwata mai kabarin shi madda basarihi iya inda idan shi ke kaiwa haka za a buɗe mai kabarin shi dan haka babu takura yanda kike ganin an takure mutum an sanya shi in mugu ne ko takura karuwa ma za ta in kuma kana so in dai mutumin banza ne ye gina mashi bila guda cikin ƙasa ka sanya shi wallahi sai an mace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ammal murtabu awil munafiq amma wanda yake mai kwankwanto game da addinin musulunci ko kuma munahuki shi kam da an tambaye shi marrabuka zai ce ha 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 la adri to wannan ha ha kaga da kasa akwai rudu jigi akwai dumaucewa da shiga tashin hankali dan haka sai ya gama shashekashi ta ya hirgita sai ya ce wallahi ban sani ba duk karatun shi in yahi kowa karatu a duniya in dai munafiki ne ko wallahi bai iya bada wannan amsa dai dai ma abin mai sauki ne inda da ake karanta izamatul abd ana sa a har da ce wai saboda in kaje abin ya zo da sauki ba daga nan take ba shi aya qur'ani cewa ta yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit Allah shi ne yake tabbatar da masu iman da tabbatattan zance fil hayatid dunya wa fil akhirah wanda malamai sun fassara shi shine wato tambayoyin kabari bidullillahu ma yasha azzalimina ne ko wa yaf'alu llahu ma yasha azzalimai kawai sai Allah batar da su kana ganin azzalimi shirgegen mai ilimi ne ko ba larabe ne ai ya larabci an ce mai marrafuka ya ce Allah ina bai iya faɗi ba zai iya faɗi ba don haka idan aka tambaye shi ya kasa marrabuka la adari madinuka la adari man nabiyuka la adari sai ka aji wani mai yekuwa yana gumza yana wannan bawa ya shirga ƙarya ƙarya yake don haka kuma shinhuda daga cikin shinhuda wuta jahannam daga nan za a buɗe kike mai surnaƙaƙin mugun abu Allah ma matsari da haka tun daga nan zai fara ɗanɗana kuɗa shi kuma kabari daga nan zai matsa kayan banza domin idan ya matse shi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a wazar shi ta hagum ta shiga cikin ta dama ta kutsa kabarin shi zai matse shi ya shiga cikin takura ya shiga cikin azaba har zuwa lokacin da za a wato tado mutane Allah ta'ala ya matsari game da azaba kabari to wannan hadisin ya tabbatar da lalle akwai tambaya a cikin kabari kuma kabari yana zama dausayi daga cikin dausayi na aljanna ko kuma rami daga cikin ramin wuta wannan hadisin ya karantar da mu cewa in an gama binne mutum tsaye ake yi akan kabarin shi a mai addu'a sannan hadisin nan ya karantar da mu addu'ar da ake yi shine mi roƙa mai gafara da roƙa mai tabbatuwa ba cewa ake ba a karanta la'ila fi kafa shidda shidda ko bakwai bakwai ba cewa ake ba a karanta qul huwallahu wannan ba daidai bane wani sai yazo kawai da molan kanshi yazo ya shato abin ya tai ya ayi magana ya tawada ya ce qur'anin ne bai da daraja yanzu dan an karanta qur'ani ha wani laihi ne ka ji so kanci sulunci tsari gare shi ba wai da abin da kaga dama bane kai ka bugo balaluwa ka zo ka ce ayi ba haka nan bane wallahi ba daidai bane ba kuma yanzu yanzu wanda zai zo ya dora ganin kamar ba a kyauta mai ba an ce ba haka ake ba ko ya tawada abin ba na hada bane kawai gai za ka cikin wani littafi ne aka ce a karanta wannan li'ilafin to haye mutu bai iya gai kuma duk irin bid'an mutum bai isa ba yanzu ya wallafa littafi dan da ya daure mu yan bid'a gindi ya gai wannan in kuma mutum ya isa ya zo ya wallafa sai ya ce eh ni ina ganin in aka rihe mamaci a dora bada qul huwallahu qaha bakwai bakwai kaza in ya isa ya zo ya buga fa ga littafin nan ba kowa ma bugawa yake to wani ya zo ya buga littafi akan haka ya gani abun da ya buga kenan ko littafin ƙarya ma babu wanda zaka iya nuna wa kace in an rihe mamatacce ana ce a karanta lilafi ko almanashara qaha kaza kaza wata rana a makabarta raba ai wani tura ni dan uwan shi amsa yace na fara yi wa mutane jawabin cewa ba daidai bane cewa a karanta kaza kaza ai ko sai aka samu wani mutum masha Allah wani shirgeji ni ban san shi ba kawai he daga kai sama yana ta faɗa yanzu mallan tsakaninka da Allah karanta qur'ani lahini dan mun karanta qur'ani har wani abu ne menene lahanin wanda ya ta faɗa yana ta zuba don dai na je na karamiya na kijin shi na ida ba bayana ta daga ba ina ga haka hoto waje bai kyale ba ana ta bashi hakuri ana daddaba shi yana ta yi fa ai ba wani abu bane cewa muka yanzu tunda daidai ne a ina za mu ganin wannan karatun muna son duk komi inda tunda addinin musulunci karatu ne ba da isharar kwakwalwa ba ake yi tunda karatu ne yanzu a ina ne za mu tar da wannan karatun mu ma dorai kaga saboda karatun fa ba a rubuce yake ba wani mutum sai ya ce karanta lilafi wani ya ce a karanta qul huwallahu wani ya ce ayi salatul fati wani ya ce ayi kaza kowa abin da ya ga dama zai ce wa ayi to ba haka ake bautar Allah ba Allah ana bautar shi da abin da ya tsara ne don haka mi ake yi bayan an gama rihe mamaci shine tsatsaye ake yi akan kabarin shi sai a dora cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbituhu Allahumma sabbituhu Allahumma wadannan sune za a yi ta maimaitawa ga maimaitawa kin gulgudo kaga ji kawai sai ka saka ka tahiyanka an gama ba haka nan ne ake hatta ma wato wani malami ya jagoranci abin ya dorayi wasu suna amsawa to wannan kan mutane ne sun riga sun saba dole sai an jagoranci su sannan shi ko an ce masa kowa ya nashi to ba su tahiya sai wani ya kare ina sa abu sai wura kama idan ganewa sai a danyi tare amma in so samu ne ba tare ake ba duk da wasu suna cewa wai lafazin hadisin yace ayi tare habu da yace istaghfiru li akhikum to wane ne ke cewa istaghfiru li akhikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine jagora shi zai sa su kuma su yi su shi banda shi inda haka nan ne yanda wasu ke fasarawa cewa ai lafazin hadisin ya nuna jami'i dan haka kenan jami'i ma aka ce ai sai mu dawo mu ce to wane ne jagora a wajen addu'a tunda jami'i suka yi in ka ce annabi ne jagora sai mu ce a ƙarya kafe hadisin bai nuna cewa annabi ya jagorance su ba wajen yin addu'a ki ce musu yayi ku roƙa ma dan uwan ku gafara kenan cewa yi shi sai koma gehe shi shi yana shi daban su suka yi nasu daban dan haka ko ka gane ko baka ida garewa ba yanda abin yake shine kowa kayan shi yake yi daban kowa daban yake yin addu'a shi Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbituhu Allahumma ghafir lahu Allah in ka kare ka tahi in ka kare ya tahi ba dole ma ne ba sai an tahi tare kawai duk wanda ya kare sai ya tahi shi wanda ya takaita wanda ya tsawaita wani yana son ya yi jima yana yi saboda yana jin ciwon mamacin nan makusancin shi ne kai kuma kana ganin wata kila kai kokari kai kara minti uku kai kana yi kawai ka tahi kanka dan haka wannan shine abin da manzo Allah sallama wato yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al rahu abu dawuda wa sahahahu al-hakim wa anta murata ibn habib radiyallahu anhu ahad at-tabi'in qala kanu yastahibuna idha suwiya adal mayyit qabruhu sun kasance suna so inji damra yace kanu sun kasance yastahibuna suna so idza suwiya adal mayyit qabruhu idan aka daidaita ma mamaci kabarin shi wan sarafa nasu anhu mutane suka juya daga gare shi kenan suka gama yi mai addu'a ko suka tahiyan su to sun kasance suna so an yuqala inda qabri a ce a wajen kabarin shi ya fulan ya kai wane qul la ilaha illa allah ce la ilaha illa allah ya kai wane ce la ilaha illa allah a maimaita mai salasa marratin har sau uku ya fulan ya kai wane qur rabbi allah kace ubangiji na shine Allah wa dini al-islam ce addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam kace annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi rahu sa'id ibn mansur mawquf sa'id ibn mansur rawato shi mawquf mun karanta cewa hadisi mawquf shine wanda aka tsaida zancan akan sahabi go kenan da yace kanu yastahibuna sun kasance suna so ma'ana na nihin tabi'ai da sahabbai go sun kasance suna son haka wal qabarani nahawhu min hadisi abi umama kuma qabarani yana da kwatankwacin wannan hadisin ta hanyar abu umama marfu'an amma ya rawaito shi a matsayin maganar da aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutawalan ya rawaice shi da tsayi to duka da riwayar ta dabarani da waccan ta baya gaba daya bata inganta ba hadisin ƙarya ne wannan ko kuma hadisi mai rauni ƙwarai dan in bai zama maudu'i ba to shadidud du'uf ne raunin shi ƙwarai ne dan haka wannan hadisin ƙarya ne ba aiki da shi kakkaba hannuwanka cewa bayan an gama rihi mamaci a samu wani yayi tsaye yana wane ce la ilaha illallah wane annan talqinin shi ake ce ma talqini go to wannan talqinin na bayan an rihi mamaci bai tabbata ba a tarihin musulunci kuma hadisin nan da aka rawaito hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ko dai ya zama hadisi mai maudu'i ko kuma ya zama mai tsananin rauni dan haka ba a aiki da shi kwata-kwata wanda ya haka kuma ya bid'a a musulunci ya zo da sabon abu kuma sannan ka kaddara ma yanzu sai kai tsaye ka bata lokacinka kana wane ce la ilaha illallah ya ce bai cewa wallahi in munafiki annan sai kai tsaye kana cewa ce addini na musulunci ce Allah ne ubangiji na يقامن شي آية تشاتا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله ne ke tabbatar da masu imani su haji in kun mutun azzalimin yudillillahu azzalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha dan haka ko ka fadi in yana cikin azzalimai wallahi ba zai fadi ba ko sau dubu uku ma ba sau uku kamar mai ta mai ba ba zai iya fadi ba yo kai ganin mala'ika ma kai ba a shi tashin hankali ba in banda taimako na Allah duk har da take gare ka ba zai bai waza tai ba ga mala'ika gwadagwa duk abin da ke cikin kanka gushewa zai dan haka tabbatar da masu imani su iya hadin amsa da kyau wannan tsari ne na Allah amma zalimi ko tashin hankalin kallon mala'ika kadai ya ishe shi ya ji gaba dai abin da ke cikin kanshi ya goge wa an buraida ibn al-husayb al-aslami radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha rahu muslim zada at-tirmidhi fa innaha tudhakkiru al-akhirah zada ibn majah min hadith ibn mas'ud wa tuzahid fi ad-dunya hadith buraida ibn al-husayb al-aslami idda Allah tabbata agarish yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur na kasance na hane ku daga ziyarar kaburbura fazuruha to ku ziyarce su muslimin ya rawaito fa innaha tudhakkirul akhirah tirmidhi cikin riwayar shi akwai kari lalle suna tunatar da ku lahira riwayar ibn majah kuma watu zahidu fid dunya kuma suna sanya ku zuhudu a duniya annan kaga wannan hadisin cifi akwai karantar da mu cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ziyara kaburbura amma daga baya sai ya bada umarni kuma a dora ziyarar su to a farkon musulunci manzo Allah ya hana ziyara makabarta saboda ni saboda lokacin akwai ragowa akwai dagwadago na dabi'un jahiliya su kuma a lokacin jahiliya in mutum ya je makabarta roƙon na kwance yake wai kai da ranka da lafiya ka sai ka dora ganin na kwancan nan ya hika daraja kawai sai ka je wajen kabarin shi kana roƙon shi to sai zamanin tunda akwai dagwadagon jahiliya bara a hana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da mutane suka karanci musulunci wahayi ya dora zuwa daga sama aka gano waye Allah aka gano tauhidi aka gano akida aka gano abin da ke shirka sai aka ba su umarni aka ce ku ci gaba da ziyarar makabarta akwai fa'ida saboda ziyararta tana tunatar da ku lahira ziyarar makabarta za ta dora sanya ku ko rage kwaɗayin duniya da gogarmaya akan duniya to kaga wannan akwai nasakha ciki da an yi hani daga baya aka yi umarni kenan dan haka sai zamana yanzu yana nan akan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya halatta musulmai su dora zuwa bal ana ma so a mustahabbi ne musulmi ya dora zuwa ziyarar makabartu saboda zuwa ziyarar makabartu kamar yanda wannan hadisin ya fadi suna tunatar da mutun lahira da kaga na kwance zaka tuna cewa lalle kai ma sai ka zo na ba shakka ba makawa kuma babu wata dubara da zaka yi dole kai ma sai ka zo wurin nan sannan za su sanya mutum ya rage kwadayin duniya rage wato zahidu fi duniya kaga duk mutum sai zamana wato ababin duniya sun bar ta da mai hankali in yana zuwa makabartu yana ganin makwantayyar mutane kaga mutum wato duk irin kuncin da ya rayu a cikin duniyan nan to yanzu gashi nan kwanci kuncin bai lade mai ba duk irin jin dadin da mutum ya rayu akan shi yanzu gashi nan kwanci wannan jin dadin bai je da komai ba daga ciki kenan kaga za su sanya ka ka rage kwadayin duniya kai ma wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la'ana za'iratil qubur akhrajahu at-tirmidhi wa sahih ibn hibban daga abu huraira da Allah tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kine albarka ga mata masu ziyarar kaburbura akhrajahu at-tirmidhi wa sahih ibn hibban wannan hadisin an kawo shi bayan wancan dan a nuna cikin wadanda aka ba damar ziyarar kaburbura bandawa banda mata shi yasa ya kawo shi kai tsaye bayan wannan kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na hana ku ziyarar kaburbura ku ziyarce su yanzu saboda suna tuna muku lahira kuma suna sa ku rage kwadayin duniya to sai kai tsaye bayan wannan hadisi aka kawo hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalla an ci mata masu ziyarar kaburbura dan haka ba yarda ba mace ta je ziyara wato makabarta mata ba su zuwa ziyarar kaburbura saboda na farko su mata dama ko can kamar da muka fadi ba su rakiyar gawa saboda su da kansu wato al'aura ne ba a san yawan hitan su sannan kuma su wato suna da gajan dangana suna da rauni wata ta ga wani kabarin ko wani abu dake kamar da haka sai ta rude nan sai an kwaso ta to dan haka dai a takaice wannan hadisin shine abinda malaman fatawa suke akai cewa mata ba su zuwa ziyarar kaburbura duk da wasu sun yi bayanin cewa ya halatta sun buga hujja da cewa ai gashi nan Aisha yarda Allah tabbata a gare ta ta tai ziyarar kabarin dan uwanta gashi nan Ummu Adiya ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ziyarar makabartu amma sai dai bai karfafa ba wannan da ra'ayin su ne alamai suka ce wannan ra'ayin Aisha ne da Ummu Adiya amma abin da ke tabbata manzo Allah ya hana kenan dan haka ba a kallon wance wannan shine fatawar da malamai suke akai duk wanda ya saba ma wannan to ya saba wa ra'ayin da malamai majirin jayi suka je akai wanda yace mata sun iya zuwa makabartu to shikenan yanzu sai tanadi bayanin da zai ma Allah idan ya hadu da Allah bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana fa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala shi yasa malamai ma suka ce wato ba wai kaburbura ba ko ta je ziyara wani kabari ko wasu kaburbura a kwata kwata bai halatta bane ko kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta ba mace ta je ziyara shi dan haka yake nan ba su barin mata su je saboda aiki da wannan hadisi mace ta shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta ta shiga masallacin manzo Allah ta yi sallah na yin raka'a biyu ta yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama daga nan amma ba za ta je a inda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sunan ziyarar kabarin shi kuma hadisi ya tabbata cewa manzo Allah duk inda kake in ka mai sallama sai Allah ya isa mai da sakon sallaman kenan bai kai ba sai ta tafi ba amma wasu sai su ta dibin kuskure ne hanawa da ake yi da sauransu a daidai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-na'iha wal-mustami'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci anna'iha ita ce mace mai kukan mutuwa anna'iha ita ce wadda ake daukowa haya irin kararrun nan na kuka a dauko ta haya dan ta yi kuka an maka mutuwa ka biya ta irin wannan wato la'anan naci manzo Allah ya la'anci ta kenan yana nuna wannan aikin kaba'ira ne wal mustami'a da mai saurare da mai tama wadda take saurare wadda za ta zo ta saurare mai kukan mutuwa saboda ita ma ta kama wajen shashika da kara mata karfin gwiwa wannan aka hana banna to an hana kai ka karfafa mai bannin kaza ko wanda shi ba ya banna amma dai yana jin dadin ayi yana kallo ba yayi amma dai in ana yi yana kallo yana holewa yanzu haka tana gyara shi sai duwar ƙara zuga mai amma shi ba zai yi ba to kai ma zaka yi tarayya a cikin zini da haka wanda zai saurari wacce take kukan mutuwa da manufa amma sauraron sai ya zama da manufan karfafa ta da kuma yarda da abin da take amma yanzu misali kai wucewa ne ka zo yi sai wata uwa kuka tana rangada kukan mutuwa sai ka ji ka zama cikin lanannu kai ma ko kadan akhrajahu abu daud wa an ummi atiya radiyallahu anha qalat akhadha alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah na Nuha muttafaqun alayh daga umma atiya da Allah ta tabbata a gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riki alƙawali da mu cewa kar mu yi kukan mutuwa to wannan umma atiya tana ba da labari lokacin mubaya'a manzon Allah sallallahu lokacin da wato mata suke yi mai mubaya'a to cikin alƙawalin da yake dauka da su yana dauka alƙawali da su cewa banda kukan mutuwa sun ce sun yarda sai ya karbe su don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato an dora yi mai mubaya'a kan musulunci kamar yadda ayatul qur'ani ta fadi ko maza da mata ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'an to daga cikin abin da manzo Allah yake gaya masa na sharadi shine a musulunci fa ba kukan mutuwa kin gane na gane kin yarda to shikenan don haka a umma diya tace manzo Allah kuma mubaya'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da maza ta sha bambun da mubayish tare da mata mubayi a shi tare da maza hannu yake shimfidawa mutun yazo ya dora hannun shi ko amma mata fa magana yake musu shi sa Aisha take cewa hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hannun wata mace ba wanda ba matar shi ba bai mamace mubayi a sai da magana kadai kada ke nan wannan yana nuna ma ba daidai bane kana babba kana gaisawa da yan mata ba daidai bane wani mutun sai kaga tun yarin tashi yana ta kiyayewa baya gaisawa da mata amma da an ce an nada shi ministry shikenan gaisawa da mata ta zama wajibi akan shi a fahimtar shi wanda tsammani shi to duka wannan ba daidai bane irin yanda muke ci gaba a nan Niger ya kamata mu ga jagororin mu har bangaren gaisawa da mata ma sun ci gaba duk sun wayi sun bari amma abin da yake hana su ci gaba su bari shine iskancin duniya amma in suka kalli wasu kasashe na Laraba su ga to su wani ai Laraba ma ne kuma sun yi mu imani kuma gaisawa suke to kawai shikenan kasan suna da wannan kiyasi in mutum bai karatu ba rabakan ka da shi in mutum bai karatu ba wani bi abin da yake kiyastawa wallahi ba kai ga sai kai mamaki to ya ne ake suna yi to koda kai malami ne wanda sun yarda da kai in ka je ka faɗa musu sai sun gaya ma wa ga fata wai ce ga nan ka ai Saudiya ma ita da ke ma inda ma annabawan suka zauna gaba ɗaya can ma duka suna yi ka gani amma inda mutum ya karanci addini da bai buƙatar wannan sai buƙatar mutum ko cikin Ka'aba aka haiho shi in ya saba ma Allah ba ka biye shi ya saba ma Allah wallahi ko cikin Ka'aba aka yi naƙo da shi aka haihe shi in dai ya saba wa abin da ke cikin Qur'ani ko ya saba hadisin manzon Allah waci za kai da shi kuma wallahi tallahi kai kuma wato ba wai dan Afrika ba in cikin rairai aka yi naƙo da ka aka haiho ka wallahi in ka bi kai kake akan daidai shi wancan da aka haihu cikin Ka'aba shi yake akan ƙarya kuma aje lahira kaga abin da zai faru shi da saka shi da gaba a kafa hujja da wani wanda ba annabi ba indai kan addini ne ko ma waye duk horin shi in yayi nono hori indai ba annabi bane shi to shi ba abin buga hujja bane a musulunci sai in ya bi daidai sai a ce irin yanda wane daidai ne amma in bai daidai ba ba a biye shi me yasa alqur'ani yake zargin waɗanda suke bin uwayen su ido rihi alqur'ani yake zargin su kawai ba su da wata hujja sai dai a jira a ba anago to amma kuma can gehe daya sai ya bi wasu wanda suka bi uwayen su ba ka ga wannan ba wattaba'tu millata wa wane ne ke alfahari da wannan annabi yusuf ne yake cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ني نابر تفركين نابر الدينن وندا انا با يين الدينن وند سكي بوتا ما ونين الله يتي اما نابي الدينن وا addinin iyayena su wane ne iyayen nashi sai ya zano su annabi ibrahiman dan haka in uwayenka mutanen kirki ne masu bin addinin Allah to abin alfahari ne kace kana akan hayyarsu Allah ta'ala ya ce am kuntum shuhada idh hadara ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kenan kaga in iyaye suna akan daidai ba laihi bane haka ma ake so ka rike lalle kana na akan hanyar da iyayenka suka bi wajen bautar Allah kuma dan uwaye sun baude abin aibatawa ne a ce wato iyaye sun kai muka tanga karo kai ma ka ce to duk inda iyayenmu suka bi mu ma muna nan in ma halaka ce mu halaka tare haka wasu jahilai ke cewa ya wanda iyayenmu in dai kan bata sun ka to mun yarda kan mu bace la ilaha illallah sai irin wannan kalmar bace ba ta kai wasu wuta saboda haka kenan ba abiyar wani a addini ba daidai bane ka gaisa da mace kana babba kai abin zargi to ina ga musaka wannan hadisin zamu tsayawa insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu tashi game da wato azaba da ake yi wa wanda yake cikin kabari dalilin kukan mutuwa abinda muka karanta ne daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba malada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu sunan su mujara subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin